Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu tsaron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta hasashen gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar su, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau Lahadi 30 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC. Tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugaban Amurka ya ce cikin makonni biyu zai yanke babbar shawara akan yarjejeniyar yanayi da aka kulla a Paris, kasar Faransa. China ta sako wata mace ba Amerika da aka yi wa ɗirin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba. Shekaru uku bayan ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta kawo ƙarshen aikin fafatawa da take yi a ƙasar Afghanistan, sojojin ƙundumbalan Amurka sun koma lardin Helmand ɗin na ƙasar Afghanistan.
To madalla, a cikin shirin za ku ji cewa rashin fitowar shugaba Muhammadu Buhari bayyana jama'a ko musamman sallan juma'a ba wata matsala ba ce, inji mai magana da yawunsa.
Yana nan yadda likitoci suka ba shi shawara, yana gudanar da rayuwarsa daki-daki, hankali a hankali, kuma ana ganin ci gaba. Yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa.
A can jamhuriyar Nijar ko ƙasar ce ta shiga matsalar cimaka.
Abin da ya shahi abincin bisashe nin ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu. Abin da muke bukata a kaɗan ƙinshi ton 85,000, abin da muka mallaka yanzu haka ton 6,000.
Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar Gombe game da binciken gidan tsohon gwamnan jihar Santa Danjuma Goje, da kuma ra'ayoyin wasu daga birnin Badin fadar gwamnatin jihar Oyo game da cikin kwanaki 100 na shugaban Amurka Donald Trump akan kargan mulki. Sai kuma Mahmud Lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karanta Jummai Ali. Shugaba Donald Trump ya yi alkawari cikin makonni biyu masu zuwa zai yanke shawara babba akan yarjejeniyar yanayi da aka kulla a birnin Paris na kasar Faransa. Shugaban ya yi wannan furucin ne jiya Asabar da maraice a wajen gangamin cika kwanaki 100 da ya yi a kan ragamin mulki da aka yi a garin Harrisburg, jihar Pennsylvania. A lokacin da ya fara gabatar da jawabi sai da aka fitar da wani mutum mai zanga-zanga, shugaban ya ce a fitar da mutumin. Ya bayyana irin nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu cikin kwanaki 100, ciki har da tabbatar da naɗin alkalin kotun koli Neil Gorsuch. Ya kuma ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin Amurka da China da kuma Birtaniya. Shugaban ya sake nanata alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe na gina katanga tsakanin Amurka da ƙasar Mexico. Domin ta zo daidai da ranar da shugaba Donald Trump na Amurka ya cika kwanaki 100 a kan mulki, jiya Asabar dubun dubatan masu hankoron kare yanayi ne suka yi zanga-zanga da gangami a Washington DC, babban birnin Amurka, da wasu birane 300 a duk faɗin ƙasar. Sun yi zanga-zanga cewa wani yunkurin samun goyon baya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Masu zanga-zanga sun yi jerin gwano daga harabar ginin Majalisar Dokokin Amurka zuwa harabar fadar shugaba ta White House, inda suka yi gangami. Haka zalika an yi zanga-zanga da gangami makamancin ta birnin Washington DC a kimanin birane 300 a duk faɗin Amurka, daga birnin Seattle zuwa birnin Boston. Masu zanga-zanga sun yi allawadai da rashin kulawar da matsalolin yanayi da gwamnatin Amurka ke yi. Suna masu faɗin cewa manufofin gwamnatin shugaba Trump masifa ce ga yanayi. Shekaru uku bayan ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta kawo ƙarshen yakin fafatawa da take a ƙasar Afghanistan, sojojin ƙundumbalan Amurka sun koma lardin Helmand. Sojojin ƙundumbalan Amurka da na ƙungiyar NATO sun halarci wani biki da aka yi a Asabar na miƙa masu kulawa da lardin Helmand. To amma maimakon fafatawa a nan a wannan karan, za su bada horo da shawara ga mayakan Afghanistan waɗanda suke yarba gumi wajen kokarin fatattakar ƴan tawayen kungiyar Taliban daga yankin. Sojojin sun koma kwana ɗaya bayan kungiyar Taliban ta bada sanarwar kaddamar da fafatawa lokacin da take zafafa kai hare-hare a Afghanistan. A farkon wannan watan sojojin Afghanistan suka yi asara sosai lokacin da ƴan harin ƙunar bakin waken kungiyar Taliban waɗanda suka yi shigar burtu kamar sojojin Afghanistan suka kashe sojoji 135. To waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci takwaran aikinsa na Philippines Rodrigo Duterte zuwa Washington domin tattaunawa akan batutuwa da dama ciki har da barazanar ƙasar Koriya ta Arewa ga matakan tsaron yankin. Wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban Amurka ta White House na cewa jiya Asabar shugabannin biyu suka zanta ta wayar tarho sun tattauna damuwar kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asia da ake cewa ASEAN a takaice dangane da matakan tsaro ciki har da barazanar Koriya ta Arewa. Da sanyin safiyar jiya Asabar Koriya ta Arewan ta yi gwajin makami mai linzami, amma duk da cewa Amurka da Koriya ta Kudu sun ce gwajin bai yi nasara ba, wasu kasashe sun yi allawa dai da matakin na Koriya ta Arewa. China ta kori wata mace ba Amerikiya da aka yi wa ɗaurin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba zuwa nan Amurka. Jeff Gillis, mijin wannan mace, shi ya bayyana haka. Wata sanarwar da ya gabatar na cewa a ranar Juma'a matarsa mai suna Sandy ta baro China zuwa birnin Los Angeles, jihar California nan Amurka. A ranar Talata wata kotu ta ba da umarnin a kore ta daga ƙasar bayan ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 3.5 a gidan yari a saboda an same ta da laifin leƙen asiri. Gwamnatin China ba ta ba da wani ƙarin bayani dangane da caje-cajen da ake wa Sandy ba, kuma lauyanta ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba zai ce komai dangane da wannan batu ba domin ya danganci sirrin wata ƙasa. Wannan mace ta dawo nan Amurka makonni 3 bayan shugaban China Xi Jinping ya gana da takwaran aikinsa na nan Amurka Donald Trump a jihar Florida.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa rashin fitowar shugaba Muhammadu Buhari sallan Juma'a ya ruruta guzuri tsoma, abinda mai magana da yawunsa Shehu Garba ya ce wannan ba wani abu ba ne, kamar yadda Nasiru Adamu Hikaya ya yi kumuna cikin wannan rahoton.
Tuni kafafen labarun yanar gizo suka cika da akasarin masu addu'ar ƙarin samun sauki ga shugaba Buhari bayan labarin rashin halartar sallar Juma'a a fadarsa kamar yadda ya saba. Rashin jagorantar taron majalisar zartarwa a Larabar da ta gabata ya sanya zuba ido kan bayyanar shugaban a sallar Juma'a. Tun makon jiya ma dai kakakin shugaban Garba Shehu ya ce lamarin bai shafi batun jinya ba.
Sai a gaya wa 'yan Najeriya cewa babu wani sabo lamari da ya taso ko kuma wata damuwa da ta shafi shugaban ƙasa. Yana nan yadda likitoci suka ba shi shawara yana gudanar da rayuwarsa daki-daki a hankali kuma ana ganin ci gaba. Yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa.
Babban kakakin shugaban kamar yadda jaridar Greenbach ta ruwaito, Femi Adesina, ya ce har yanzu mutane na taya shugaban da addu'a, yana mai cewa Allah zai warkar da shi sarai. Adesina ya ce in mutum ɗaya ko biyu suka buƙaci shugaban ya yi murabus, ya za su yi da sauran mutum miliyan 15 da suka kaɗa masa ƙuri'a? Malaman Musulunci da mabiya addinin Kirista na ci gaba da addu'a. Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalawo da yake ran gadi a yankin da Boko Haram suka fi yawa illa, ya ce dawowar salama a yankin babbar nasara ce da shugaba Buhari ya cimma.
Mun shigo jihar Borno, mun kuma shigo jihar Yobe. Ko wannan shi ne kaɗai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar, gwamnatin ta cancanci a yaba mata. Taronmu na wa'azi mun yi shi da yamma ƙarfe 4 har zuwa ƙarfe 6 na yamma. Akwai kafiyu daga ƙarfe 10 na dare. amma yadda mutanen suka fito suke walwala da jin dadi da karban mu, kuma kusan taron mu nan shine taro na farko babban taro da wata kungiya na addinin musulunci a Najeriya ta shigo wannan yanki ta yi taron, kuma akai lafiya, aka tashi lafiya, wanda yake karantar da al'umma cewa zaman lafiya ya dawo.
A ƙarshen watan gobe gwamnatin za ta cika shekaru biyu chief kan mulki. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin tuma amin ya Allah. Amin.
To amin summa amin. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ku, ƙasar ce take fama da karancin abinci, kamar yadda Sulaiman Munu Barma ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Mawuyacin halin rayuwar da aka shiga a yankunan karkara a sakamakon karancin abinci ya sa hukumomin Nijar kiran taron gaugawa da ya haɗa mambobin gwamnati da wakilan ƙungiyoyi da jakadun ƙasashen waje a Nijar domin kwatanta musu buƙatar su bayar da agajin gaggawa don cike gibin da ake fuskanta a halin yanzu, kamar yadda ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya shaida mana.
Jama'a suna cikin yanayi mai tsanani, mun kiraye su mun ba su bayanai, kuma muka kira gare su su zo su kama mu agaji tun kafin lokaci ya matsa. Mun yi tsammanin har a kai ga azumi bon hatsi ba zai zarce jika 20 ba, amma yau gashi nan kamar yadda na ga jika 30. Abin da ya shahi ce maka da za a raba kyauta, abin da muka tsaye da shi ne ton 52,000, su muna da su mun mallake su, insha Allah za mu fara raba su kafin azumi ya zo. Abin da ya shahi abincin bisashe nan ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu, abin da muke bukata a kaɗan kinshi ton 85,000, abin da muka mallaka yanzu haka ton 6,300, kuma akwai karancin iri da muke da su yanzu haka muna bukatan ton 15,000, abin da muka da shi yanzu haka ton 3,000. A kaɗan kinshi abin da muke so, abin da mu saura miliyar 62 ne, su ne kuɗin da muke so.
Faduwar da rashin naira da a ɗaya ɓangare illolin da rikicin Boko Haram ya haifar a fannin noma sun ƙaru a kan wasu tarin matsalolin da suka yi sanadiyar haddasa babban giɓi a game da buƙatun jama'a.
Naira da da ake canza jika guda naira 300 ta kai jika guda naira 800. Kenan mutumin ya kai bisa Najeriya ba ta da kuɗi. Abin da muka shaida a watannin da suka gabata shine ake kawo bisa shi daga Najeriya a saida su Niger. Matsala ta biyu, kwanakin baya a Najeriya an sayi ton 150,000 na cimaka nan jihohin nan na arewa, aka kai su Borno da Yobe. Wannan operation din na ita ta yi sanadiyan hawan farashin hatsi da masara da dawa.
Wakilan kungiyoyi aminan Nijar da jakadun kasashe a wannan taron gaugawa sun bayyana aniyar hamzarta bayar da dauki don fitar da jama'ar yankunan da wannan matsala ta shafa daga kangi, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a bugo da ƙari kakakin kungiyar EU a Nijar Monsieur Frederic yake cewa. Za mu kai wannan magana a birnin Bruxelles a ƙarshen makon nan da muke ciki, saboda haka nema na cewa Prime Minister Virginia Fini kungiyar EU za ta yi amfani da wannan dama domin ƙara adadin kudaden tallafin da take ba wannan ƙasa a can baya. Wato dai faduwa ta zo daidai da zama. Dama dai tun a ƙarshen shekarar 2016 ƙasar ta Niger ta ja hankulan duniya cewa mutane kusan miliyan 1.5 ne ke fuskantar ƙarancin abinci baya ga matsalar ciyawar dabbobin da aka shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwalai ba dubbai a jamata.
To a cikin satin da ta shige ne, 'yan sanda suka shiga gidan Santa Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar Gombe, domin gudanar da aikin bincike, abinda wannan batu ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. Ga dai ra'ayin wasu 'yan jihar ta Gombe da Abdulwahab Muhammad ya tattaro mana.
Jihar Gombe kasancewar nan ne sanata dan Juma Muhammad Goje Fido a yawancin wuraren zaman jama'a batun takardan da aka samu a gidan dan Juma Goje ne na daga abinda suke juyayi akai da farko ga abinda Comrade Garba Taylor ke fada
abinda ban ce da sai mu ce subhanallahi wannan azafi ne irin na abokan adawa saboda abinda yake aka yi shi a Kano me zai kawo shi gon saboda wannan ba abinda ba hankali zai kama bane aje a samu abun a gidan goje bayan ga abinda ake tuhuma ana neman wani abu a wajen sa an je kuma ba a samu ba aka fuke da wani abu daban ai mai hankali ya san kawai wannan wani al'amari ne wanda bai ma shi ati yana da hannu a cikin Malam Jafar ba ko alama dama shi kan zai rike takarda ne shi yaro ne ko kuma illiterate ne mutumin da yake ya rike minista ya yi gwamna yana senator a ce zai rike takardan da aka kashe wani a gidansa ai wannan akwai mai hankali ma ya kamata ya tambaya
Abdullahi Muhammad Inuwa lauya ne mai zaman kansa ga fahimtarsa kan batun
da farko dai wannan abun da ƴan sanda suka yi ana ganin sun nuna gazawa in har ana so za a turo mutum ko kuma a doka kafin a ce mutum yayi laifi dole ne sai wani abu wanda aka samu akwai shaida kai tsaye akan amma cewa wai an samu takarda a wajen sa an bashi ajiyar takardar ne ko kuma shi me ya nasa dan haka ƴan sanda ba su yi aikin da ya kamata ba hukumar ƴan sanda ya kamata wannan batu idan sai ta yi bincike kuma ta tabbata irin ta samu wani shaida mai karfi kafin nan har ta fito ta gaya ma duniya a ƙarshe mai yiwuwa za a zo a ce an wanke shi sanakadan Juma Goje zai iya tafiya kotu ya ce an bata masa suna an je gidansa an je an yi bincike bai dace ba dan haka zai zama wani babban koma baya da gwamnati da kuma su hukumar ƴan sanda
wani lauyan shi ma mai zaman kansa a garin Gombe mai suna Inusa Muhammad da ake wa lakani da Morocco ya ce hukumar ƴan sanda tana aikin ta ne
wanda za mu ce a nan kowa ya dera jita-jita kowa ya dera saukan magana yana kaiwa gaba dole mu ta kira gwamnati musamman hukumar ƴan sanda da ƴan sandan ciki wato SSS su bi abin har iya kwakwalwarsa saboda a gabatar da abin shari'a fitta wane ne yake da hannu baya ba shi da hannu a cikin wannan kamar ai ɗan sanda abin da kai su musamman ma shine waɗansu bayanai da suka samu sanda a matsayinsu na ɗan sanda da haƙƙinsu ne tsarin mulki ya ba tabbatar da doka da oda
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Allah ya kyauta shugaban Amurka Donald Trump ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki ga kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya wanda wakilinmu daga birnin Badon Hassan Umar Tambuwar ya aika muna
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya cika kwanaki 100 a bisa karagar mulki akan haka ni zagaya a jihar Oyo domin jin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya
Ni ne Ali Goreman engine
Shugaba Donald Trump na Amerika ya cika kwanaki 100 a bisa karagar mulki me zaka ce
To gaskiya wannan lokacin da aka dibince wa cika 100 kwana 100 da hawan karagar mulki gaskiya ba wani cigaba da aka samu saboda da farkon hawan sa yace zai samu me zaka katakatanga sannan bayan wannan ya kai ma Syria har bazata wanda ke ba kamata aiki da demokrasiya da cewa a bi tsari yanda kamata amma ya ta dai kawai ba su waje dama su kai mu wannan kasar hari
sun na sama da 1000 sabo mulkin da iya na yake iya bi ya nan mulki a samu cigaba ba shi yau shiga abin da ke so a Afrika yake ke so saboda samu kudi
sunana Abubakar Magaji dan Malam Gada wanda to shi shugaban kasa Donald Trump mulkin da yake kwana 100 gaskiya ni ban ga wani abu a bi alfanu ba saboda mi ban ga wani abin cigaba da kawo ille dai gingimu da ya zama irin komai dai bai manan kasa Afrika ba sannan bai ma kasashe irin na Laraba da sauran wasu kasashe ba
sunana Gaga Muhammad da Donald Trump abin da zan ce a hakikanin gaskiya bangaren shi na tsaro a bangaren shi na Amerika an samu tsaro amma mu Afrika mun koma kuma baya dalili ko Somalia sama da shekara 25 ana masifa duk mutanen da suke a cikin wurin nan suna da fama da tsaro yanzu naji na batun kokarin janye mutanen sa soyoyin su suke a wurin nan a Afrika din nan ta abin nan Somalia kaga janye shi koma baya ne sannan mu mutanen mu da suke na Afrika a ce a janye kasar nan ta tsarikanta wallahi ba ta tsarikanta a Afirka ba mu samu wani cigaba ba don wasu abubuwan da muke yake dauko ayi mu ga baki koma bayani gare mu ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ai mulki ni kimace ta Allah sannan shine hanyar
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu muna agogwa ce karfe 11:19 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda zai shigo da bayanai daga wata ziyara da aka shirya wa ƴan jarida daga sassa daban-daban na duniya zuwa nan Amurka. Inda ɗaya daga cikin waɗannan ƴan jarida da suka samu halartar wannan ziyara shine ɗaya daga cikin wakilanmu na Abuja, wato Hassan Maina Kaina, wanda shi zai karbi ya kalla shirin a wannan lokaci, kuma yayi mana dubi ne kan yadda mutane ke kallon Amurka a matsayin ƙasa, inda ya tattauna da wasu mutane da yake cibus da su yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa nan Amurka, ciki har da wasu Amurkawan da ke zaune a nan. Hassan, gare ka.
Amurka na nufin abubuwa da dama ga mutane da dama, ya danganta da yadda mutum ke kallon al'amura a wannan ƙasa. Wasu na wa Amurka ganin akaran bana mai shiga shirin ba shanu, wasu ko na mata kallon ƙasar da ke tsayawa tsayin daka wurin tabbatar da daidaito, siyasa da diplomasiya a siyasar duniya. A kan hanya ta zuwa nan Amurka daga birnin Jamus, na yi cibus da wata 'yar ƙasar Moldova, Mrs. Volosinovich, kuma na tambaye ta idan aka ce Amurka, shin me ke fara zuwa tunaninta? Kowa ya san batun masana'antar fim na Hollywood. Kuma da dama daga cikin 'yan kasar Moldova na zuwa Amurka don samun rayuwa mai daɗi. To ko yanzu ke me za ki je ya Amurka?
For a holiday firstly, but I like making new friends.
Zan je ne domin hutu, amma ina son samun sabbin abokai da yadda suke tunani don ƙarawa kaina karsashi. Muna dai kusan tunani ɗaya. Moldova kamar Jamus, Romania, dukkan mu Turawa ne. Amma kasan Amurka na gaba da mu Turai, nesa ba kusa ba. Wannan ɗaya ne daga cikin abin da muke gani. Ina son binciko yadda mutane ke tunani don na sami sabbin dabaru da zan iya amfani da kaina a rayuwata da su.
Find out new ideas which I can use in my work, in my life.
To shin me ke burge ki game da Amurka?
That they are interested in young people.
Amurka na da sha'awa akan manyan gobe. Suna zuba jari sosai akan matasansu. Ba ma na Amurka kadai ba, har ma da na sauran duniya baki daya.
Not just from United States, but all around the world. So, I don't want to comment this. Really, I don't want to.
Li Yongpan, 'yar kasar China ce, kuma yanzu haka tana kokarin zama ba Amurkiya. Da a halin yanzu ke kokarin koyon turancin Ingilishi saboda shauƙinta ga Amurka, ga abin da ta shaida min.
American lady, I think it's good.
Amurka na da kyau. Galibinsu jajirtattu ne. Ina son tsarin su na bar mutum ya faɗi albarkacin bakinsa, ba kamar sauran ƙasashe irin namu ba. Za ka washe bakinka ka faɗi duk abin da kake so. To koya kike ganin samun dama a Amurka?
Oh, opportunity. That depends on what kind of opportunity.
Ai dama ya danganta da abin da ake magana akai. Akwai damammaki sosai a Amurka, amma fa sai ka zagi damsi ka aiki tukuru.
People they really work hard.
To su Amerikawan yaya suke ganin kasar tasu a halin yanzu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗalibi Peter, da shi ma na haɗu da shi a cikin jirgin sama daga birnin Newark zuwa Raleigh.
I think that like America is in a like a little bit of a tough time right now because with the recent election I think a lot of our country is a little bit polarized.
Ina jin Amurka yanzu mun dan shiga wani hali mai wuya kadan saboda zaben da aka yi na shugaban kasa ya soya faraka kanmu kadan, don a wancan lokacin gaskiya har na cika da fargaba, amma yanzu kaga al'amura suna daidaita.
I mean it's been like I'm happy like living here and I feel like I'm very grateful to live here, so
to a matsayinka na ba Amurke, ya kake kallon kasar taku?
I guess yeah, just the opportunity is what I would come to mind because I feel like being born here and living here I
dama da dawamaki ina kasan nan zan iya yin abubuwa da dama in ina son yin wani abu kuma in na zage to zan iya. To ta yaya kake fahimtar sauran Amurkawa ƴan uwanka?
You work hard. America as a whole, there is like a sense of patriotism, even though like I said,
akwai haɗin kai da tsayuwa kan manufofin ƙasa da kishin ƙasa, duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu.
like in some ways we are polar, like we are polarized in our opinions.
To masu sauraro an muka kawo karshen wannan shirin na duniyar Amurka.
Bidan laikinmu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan ziyara ta su ta kaya wacce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya. Yanzu a madadin shi Hassan da sauran daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mamodo, yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna kuma.
Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Zahiri samun nasarar kama wasu waɗanda ake zargin suna da hannu wajen kitsa kaiwa Sanata Jina Milaye Hari a kwanakin baya babban nasara ce ga jami'an tsaro da kuma jama'ar da sanatan yake wakilta. Shi kwamantarin Ma'azu ya rubuto ne na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku gaya ma gwamnatin tarayya ta kawo mana agajin gaggawa saboda matsalar ruwan sha da muke fama da shi a nan jihar mu ta Sokoto. Salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Allah sarki rayuwa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari baya kan karagar mulki. Idan aka hasko shi a kafafen yaɗa labarai sai mu ganshi zabban sha'awa yana cikin kwanciyar hankali, amma yanzu yake mulkin ƙasar nan da an nuna shi a kafafen yaɗa labarai sai mu ga ya canza. Hakika yana buƙatar addu'ar mutanen ƙasar nan. Don haka nake kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu taya shi da addu'a na samun lafiya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Zaman lafiya haifi zama ɗan sarki al'ummar yankin kudancin Kaduna. Ya kamata ku zauna da juna lafiya, domin kuwa 'yan iya magana na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Daga Hussein Abba Daban ɗan kishin ƙasa a ƙaramar hukumar Damban a jihar Bauchi. Za mu rufe da saƙon Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karofin Madawaki. Ya ce murya Amurka ku isan man da saƙon fata alheri na akan aikin alherin da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwan Suleiman Adamu ya ƙaddamar ta gidauniyarsa na ɗaukar nauyin 'ya'yan talakawa domin karatu har zuwa jami'a. Fatanmu shi ne Allah ya ba wa mai martaba sarkin Bauchi ikon ci gaba da ayyukan alheri wa talakawan da yake wa jagoranta. Amin summa amin. A ci gaba da aiko da saƙonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta takaice.
Shugaba Donald Trump ya yi alƙawarin cikin makonni biyu masu zuwa zai yanke shawara babba a kan yarjejeniyar yanayi da aka ƙulla a birnin Paris na ƙasar Faransa. Shugaban ya yi wannan furucin ne jiya Asabar da Maraice a wajen gangamin cika kwanaki 100 da ya yi a kan rigimar mulki da aka yi a garin Harrisburg, jihar Pennsylvania. Shekaru uku bayan ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta kawo ƙarshen aikin fafatawa da take a ƙasar Afghanistan, sojojin ƙundumbalan Amurka sun koma lardin Helmand. Sojojin ƙundumbalan Amurka da na ƙungiyar NATO sun halarci wani biki da aka yi jiya Asabar na miƙa musu kulawa da lardin Helmand. To amma maimakon fafatawa a wannan karan, za su ba da horo da shawara ga mayakan Afghanistan waɗanda suke yarba gumi wajen ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen ƙungiyar Taliban daga yankin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gayyaci takwaran aikinsa na Philippines Rodrigo Duterte zuwa Washington domin tattaunawa a kan batutuwa da dama, ciki har da barazanar ƙasar Koriya ta Arewa ga matakan tsaron yankin. Wata sanarwar da ta fito daga fadar shugaban Amurka na cewa jiya Asabar shugabannin biyu suka zanta ta wayan tarho. China ta kori wata mace ba Amerikiya da aka yi wa ɗaurin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba zuwa nan Afirka, wato zuwa nan Amurka. Jeff Gillis, mijin wannan mace, shi ya bayyana haka. Wata sanarwar da ya gabatar na cewa a ranar Juma'a matarsa mai suna Sandy ta baro China zuwa birnin Los Angeles, jihar California nan Amurka. A ranar Talata wata kotu ta ba da umarnin a kore ta daga ƙasar.
To madalla, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Jummai Alhaji ta yi makamin wajen gabatar da shirin, sai Jubairu Jirone da ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci, injiniya wato Mr. Santos. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Cikin ko hadda shirin nan na a bari ya huce na Ibrahim Alfahari.